الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin Umdatul Ahkam li Sheikh al-Imam al-Hafiz Abi Muhammad Taqiyuddin Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama
amin
a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala mun tattauna akan abin da ya shafi babi na 49 da babi na 50 daidai babul araya wa ghairi zalika da kuma babu salam wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan babu shuruɗi fil bai'i na'am
بسم الله الرحمن الرحيم باب الشروط في البيع عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله حق حق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق
نعم باب الشروط في البيع wannan babi yana bayani dangane da ashuruq wato sune buga sharuɗa a cikin cinikayya a cikin ciniki in kafa maka wani sharadi in ce to sai kaza sai kaza sai kaza ko kai ka kafa mini sharadi naje siyan kadara a gurinka kace to ho da sharadi fa wannan kudin naka idan ya zamanto ba zai amsu ba irin kudi ne ka kai dama kanana akwai ɗan 20-20 akwai ɗan 10-10 akwai ɗan 40-40 kace to zan dawo maka da kayan kawa ko akwai wata jikabi wanda take tsohuwa sai to in na kai ta guri ba ta amsu ba zan dawo maka da ita an gane ku to sharuɗa a cikin cinikayya akwai waɗanda suke sharuɗa ne wanda shari'a ta musulunci ta yadda da su akwai kuma sharuɗan da koda ka sanya wa mutum wannan sharadi din shari'a ta musulunci ba ta yadda da shi ba dan haka a wargaje yake abu ɗaya yake to hadisi na farko a cikin wannan babi an Aisha radiyallahu anha qalat hadisi na farko a cikin wannan babi an amso shi daga nana Aisha yalin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yardal Allah ta kara tabbata a gare ta nana Aisha tace ja'atni bariratu tace nana barira wata rana ta zo mu nana barira wannan wata baiwar Allah ce a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama baiwa ce ta waɗansu daga cikin sahabbai na ma'aiki to kuma tana da aure mijinta shi ma bawa ne malam mujiz shikenan sai masu ita suka ce to wance idan har kina so ki zamanto ya irin kowa ki zamanto kina cin gashin kanki shine ki kawo uqiya guda tara ki kawo uqiya guda tara idan ki kawo uqiya guda tara kin zamanto ya to ko wata uqiya guda daya dirhami 40 ci kenan wajen uqiya 460 zata kawo wajen dinari 360 zata kawo dinari a dirhami to waɗannan masu ita sai suka ce mata idan ta kawo wannan uqiya guda tara ta zamanto ya tana cin gashin kanta ita ma diya ce ba baiwa bace irin sauran dabobi. Shikenan takam takam da tayi shiru sai ta tuna Nana Aisha radiyallahu anha. Ya lumaiki sallallahu alaihi wasallam. Nana Aisha tana ɗaya daga cikin waɗanda suke take agazawa masu irin wannan aiki.
Na'am.
Wanda ya zamanto an dora mai fansa. To Nana Aisha idan ka zo wajenta in akwai kuɗi a wajenta za ta dauka ta ce aje a biya a huce gurin.
Na'am.
Shikenan takam takam kawai sai ta tashi ta zo na wajen Nana Aisha.
Na'am.
Faqalat katabtu ahli ala tis'i awaqin. Tace Nana Aisha katabtu ahli wato na doki fansa ga iyali na masu ni ala tis'i awaqin akan zan ba su uqiya guda tara idan na ba su uqiya tara na zamanto ya tamkar kowa fi kulli amin uqiyatun yanda muka yi da su a cikin kowace shekara zan ba su uqiya guda daya daga nan kan shekara tara na zamanto ya kenan dama wannan ita ce mukataba a yanka wa bawa a ce ya bada kaza ya bada miliyan guda kowane wata ya kawo jika 100 kenan wata guda ya zamanto ya da an gane ku yawwa ra'ayin wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan wa atuhum mimma lillahi alladhi ataakum mimma lillahi alladhi ataakum an gane ku tace to na tattauna da su akan ina so in zamanto ya sai muka yanke da su muka yi yarjejeniya zan ba da uqiya tara amma a kowace shekara uqiya ɗaya zan nemo in ba su dan haka fa'ini ni na zo gurin ki ne ki taimaka mu ki agaza mun akan in cimma guri na Nana Aisha radiyallahu anha da taji haka daga wajen Nana Barira fa qultu Nana Aisha tace sai nace in ahabba ahluki ana a'uddaha lahum wa yakuna wala ukili fa'altu idan har masu ke din idan wanda suka dora miki fansa din suna so in tanada musu wannan uqiyar tar in doka in ba su a lokaci daya ina ba su kin zamanto ya wa yakuna wala ukili amma wallahi cin ke zamanto a hannuna yanzu kin huta daga hannun su ba su ba ki
na'am
fa'altu Nana Aisha tace zan aikata uqiyar tara ke ba sai kin nemi ko daya ba ma
na'am
ni dan biya duka uqiyar tara
na'am
ki je ki gaya musu fa zahabat bariratu ila ahliha shikenan Nana Barira da taji wannan magana daga Nana Aisha radiyallahu anha Nana Aisha ba irin masu zance bace
na'am
wanda cinikin gaskiya biyan ƙarya
na'am
ita zance ne da cikawa
Allahu akbar
shikenan Nana Barira tana farin ciki ta tashi ta tafi wajen masu ita faqalat lahum sai ta ga musu yanda suke da Nana Aisha tace na je wajen iyalin ma'aike alaihi salatu wassalam na ga ya musu yanayin da nake ciki amma ga yanda tace mu tace abin ya sabka da kaina ma ita za ta biya wannan uqiyar tar ko biya ba zan bada ba amma tace wallahi ci na ta ne ba naku bane fa abau alaiha sai suka ce a ba zai yi ba in ta bada uqiyar nan guda tara kin zamanto ya amma kuma wallahi cinki a wajen mu yake ba zai tafi wajenta ba faja'at min indihim wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jalisun shikenan sai Nana Barira da ta tafi can tana mulmushi tana dariya sai ta dawo ranta a baci sai ta zo ta daga wajen su wajen Nana Aisha ta dawo wajen Nana Aisha radiyallahu anha lokacin da ta zo ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana zaune فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولاء تace ya Aisha inni qad aradtu dhalika alaihim haqiqa ni na bujurto wannan abin da kika fada mana na bujurto shi a gare su na ga ya musu nace ga yanda kika ce fa abau su kuma sun hau gadar naki suka ce ba za su yarraba illa an yakuna lahum alwala sai dai in wallacin zai zamanto nasu ne in wallahi ci nasu ne sun yarda ki kawo uqiyar tara ni na zamanto ya amma ba ruwanki da wallahi ci na fa sami annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai ma'aike sallallahu alaihi wasallama yaji tattaunawar da Nana Aisha da Nana Barira suke yi shikenan sai ya tambaye Nana Aisha ya ce menene ake wai shine fa akhbarat aisha annabiyya sallallahu alaihi wasallam Sena na Aisha radiyallahu anha ta baiwa ma'aikin sallallahu alaihi wasallama labari tiryan 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 hatta ka mishi lokacin da Nana Barira ta dawo. Tace gashi yanda akai ga yanda akai ga yanda akai. Fa qala khudhiha washtariti lahumul wala'a. Kenan ma'aikin sallallahu alaihi wasallama. Sai ya ce wa Nana Aisha khudhiha. Ce kin yarda. Amshatta ki ba su uki ya tara. Washtariti lahumul wala'a ki shardanta musu cewa wallaycin nasu ne. Sai ta fi wallaycin nasu ne.
Na'am.
Manzo Allah ya ce fa innamal wala'u liman a'taq. Haƙiƙa wallaci yana tabbata ne ga wanda ya ƴantar da bawa ko ya ƴantar da baiwa ba ga wanda ya saida ta ba.
Na'am.
In dai ke kika ƴantar da ita ko sun ki ko sun so wallaci naki ne ba nasu bane.
Na'am.
An gane da kyau. Wallaci yana tabbata ne ga wanda ya ƴantar da bawa.
Na'am.
Ba ga wanda ya saida bawa ba. Saboda su yanzu biyan su ne za a yi ko? Idan aka biya su saida ki suka yi.
Na'am.
Dan haka wallaci ba nasu bane yace amshi take ce na yarda zan ƴantar da ita amma kuma wallacin naku ne abinda ba Allah bane ya ba su ke yace je ka fadi an gane ko to wannan sharadi ne wanda yake bacacci aka ce me uwa a jindumuru ba zai ci to ba miya ba an gane ko to shikenan Nana Aisha radiyallahu anha fa fa'alat Aishatu Nana Aisha tace to shikenan ki je ki ce musu na yarda ta damka mata ukiya guda tara tace kai musu ce na yarda wallacin nasu ne su ƴantar da kai da ke din shikenan Nana Barira ta tafi tace to ga yanda muka yi da Nana Aisha kaza 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 suka ce to alhamdulillah suka yarda to da ke sahabbai ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama masu sami'ina wa ta'ana ne
na'am
ba masu taurin kai bane
na'am
shikenan thumma qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi nas ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya tashi cikin jama'a bayan an gama wata sallah ta farilla daga cikin salloli na farilla sai ya tashi kafin a wadi fa hamidallahi wa athna alaihi sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yabi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi kirari ga ubangiji thumma qala sannan ma'aiki yace amma ba'du wato bayan nayi khutbatul haja bayan nayi yabo ga ubangiji nayi kirari ga ubangiji fama balu rijalin yashtariquna shurutan laysat fi kitabillahi ma'aiki alaihi salatu wassalam yace me ya samu wadansu mutane menene ya samu wadansu mutane daga cikin ku wadanda suke shardanta wadansu sharuda wanda babu su a cikin littafin Allah alqur'ani ma kana min shardin laysa fi kitabillahi yaya maka anan kullu sharadin ko ma kana min sharadin dukkan sharadin da ya zamanto laysa fi kitabillahi baya cikin littafin Allah alqur'ani fa huwa batilun sharadi ne wanda yake bacacce rugujajje wa in kana mi'ata sharadin koda wannan sharadin ya zamanto sharadi ne 100 koda sharadi 100 ne aka kulla in dai ba Allah bane ya yarda da wannan sharadin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane ya yarda da wannan sharadin to koda sharadi 100 ne sharadi ne wanda yake bacacce a addini na musulunci qada'ullahi ahqu wato hukunci na ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ya dace da a ce musulmi ya bi hukunci na ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ya dace da a ce musulmi yayi aiki da shi shine wajibi wa shartul lahi awthaqu sharadin da ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya gindaya ga bayin shi shine mafi amuntuwa sama da sharadin da ya zamanto babu shi a cikin littafin Allah alqur'ani babu shi a cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce wa innamal wala'u liman a'taq yace haqiqa wallahi yana tabbata ne ga wadanda suka ƴantar da bawa ba ga wanda ya saida bawa ba an gane ku idan har anan da yazo shi riga ce ya kawo ta ba wuya bai ce ba suwana da suwana da suwana tare da cewa ya san suwanan da suwana da suwana sune suka yi wannan maganar amma bai kebance su ba saboda yin hakan din zai sa wadanda suke da niyyar yin hakan din ma su fasa kenan kawai in dai ka dora wa baiwar ka fansa za ta kawo maka kaza to idan wani ya taimaka ya ƴantar da ita shi wallacin ta a hannun shi yake wallaci a idan ya zamanto ita ta ƴantar da kanta ta zamanto wallaitin ta yana koma ne zuwa ga jama'ar musulmi dan jaka biyu ko jaka 20 ko jaka 100 ce cikin miliyan guda wannan taimakawa ce an gane ko saboda Allah ya ce wa atuhum min malillahi allazi ataakum shi yasa waɗansu daga cikin malamai suka ce in zaka dora mata miliyan guda in ta kawo jaka 900 ko jaka 800 ko 700 kace ka yafe mata sauran an gane ko wannan shine wa atuhum min malillahi allazi ataakum kenan na'am
bin Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma annahu kana yasiru ala jamalil lahu fa'aya abad an yusayyibahu alhiqan nabiy sallallahu alayhi wa sallam ali wa darabahu fasara sayran lam yasir mithlahu qablu thumma qala bi'inihi
bi'uqiyatin
faqultu la thumma qala bi'inihi bi'ituhu bi'uqiyatin wastathnaytu humlahum ملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في إثري فقال أتراني ما كستك لا أخذ
لأخذ
جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك
شيكنا hadisi na gaba a cikin wannan babe an amso shi daga Jabir dan Abdullah yardal Allah ta kara tabbata a gare su shi da mahaifinsa Abdullah ibn Haram Jabir dan Abdullah annahu kana yasiru ala jamalil lahu hakika Jabir wata rana ya kasance yana tafiya a saman wani raƙumin shi suna dawowa daga wani yaƙi tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam to ma'aiki idan ana dawowa daga wajen yaƙi yana tsayawa ne a can baya ba gaba ba yake shiga saboda idan a cikin abokanan tafiyan nan akwai waɗanda suke raunana wanda abin hawansu ya musu garrama da sauransu manzon Allah ya iso su ya taimaka musu amma shugaban tafiya aka ce a gaba yake kaga wanda aka bari a bashi shi aka bari an gane ku to Jabir dan Abdullah radiyallahu anhuma wata rana yana tafiya a saman wani raƙumin shi gada aya hakika wannan raƙumin nashi ya gaji baya tafiya da kyau ana nan Jabir ya ga tafiyar raƙumin nashi gwanda ya safga ya tafiya a kas ta hiya mishi alheri fa arada an yusayyibahu sai Jabir dan Abdullah yayi nufin ya safka daga saman wannan raƙumin ya sallamu wannan raƙumin shi ya kama gaban shi shima ya kama gaban shi an gane ko ko fa a aya ko kar a aya ko wanne ya tabbata an gane fa arada an yusayyibahu sai Jabir dan Abdullah yayi nufin ya sallamu wannan raƙumin kowa ya kama gaban shi ce kai raƙumin nan ya ishe ni yana nufin ya sauka yayi shawarar zai sauka daga sama wannan raƙumin ya saka shi ya shiga daji in yana so wane ma ya kama shi kowa dai ya kama shi ma dai shi inda ya saka shi ya je shi kuma zai zo gida a kafa qala Jabir dan Abdullah yace falhiqanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da ni ya riske ni saboda ma'aiki yana can baya Jabir yace kowa ya bar ni ko sai manzo Allah sallama ya riske ni sai yace mun Jabir me ya samu raƙumin ka naga gabaki ɗaya kai ka wuji ga shi kuma gashi yanda yake manzo Allah sallama da ya ga mushi haka Jabir yace wallahi ya gaji ni baya tafiya ne ni yanzu da niyya ta ma kawai in sallame shi ya tafi ni ma in shiga uzurina fa da ali wa darabahu Jabir dan Abdullah yace manzo Allah sallama sai ya mun addu'a ta alkhairi ya dan toha ya toho wani abu a hannun shi kawai sai ya buga wannan raƙuma ya doke shi fasara sayran lam yasir mithlahu qattu Jabir dan Abdullah yace wannan raƙuma da ya zabura da na haushi kawai sai ya fara tafiyar da tunda yake ma bai taɓa ban irinta
na'am
kawai na ji har suƙwa yake na rike shi
na'am
eh mana addu'a mai albarka
na'am
ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana mai addu'a yace ku tahi lokacin Jabir ho yayi niyyar ho kawai zai sallamu wannan raƙumin go shikenan raƙumi kawai sai ya zama to gatan raƙumi kuma thumma qala bi'inihi bi'uqiyatin ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace wa Jabir malam Jabir sai mun raƙumin naka da uqiya guda daya sai mun shi da dirhami 40 qultu la nace kai ya rasulullahi wannan gatan raƙumin bana sai da shi ba
na'am
yace da ne jiwaye zaka je ta shi
na'am
yace ya rasulullahi bazan sai da shi ba thumma qala bi'inihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Jabir sai mun raqumin naka mana ka taimaka ka sai mun raqumin naka fa bi'tuhu bi uqiyatin sai na saida mishi shi da uqiyar guda nace to ya rasulullahi tunda dai har kun mata ba damuwa an saida muku shi sai saida mai shi da uqiya guda daya wastasnaytu humlanahu ila ahli amma sai na togance hawan shi zuwa gidana nace to ya rasulullahi mun gama na saya maka shi uqiya guda amma da sharadi sai na isa gida fa akan shi ba yanzu ba zan sabka in baka shi manzo Allah ce babu laifi to wannan shine sharadin da ake magana akai
na'am
misali ka saya wa mutun salulal ka kun gama ciniki ka ce to da sharadi sai an katawa daga Kano
na'am
eh gobe kenan sai ka zo ka amsa an gane da kyau shine wastasnaytu humlanahu ila ahli falamma balagtu ataituhu bil jamal Jabir dan Abdullahi yace to lokacin da na iso gida sai na zo wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da wannan raqumi kaman yanda na gaya mishi na zo gida na sabke kaya sai na tashi na kawo wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu raqumi da kafta mutakam na kama raqumi hal ya gidan shi fa na kada ni samana hu sai ya doki wannan uqiya guda daya yanda ya siye shi ya damka mun kudin shi daga karshe ma ce a dan kara mun wani abu summa raja'atu sai na huto daga gidan ma'aiki alaihi salatu wassalamu zan komo gidana fa arsala fi ithri ko fi athri sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya aika wani dan aike bayan na fito daga gurin shi ya ce aje a kirawo min Jabir sai ya aika mutum bayana fa qala shikenan da yazo shi wannan mutum ya ce manzo Allah yana kiranka na komo wajen ma'aiki sai manzo Allah ya ce da ni aturani ma kastuka shin kana tunanin cewa na tawaye maka haƙinka kana tunanin cewa na daki hancinka a cikin wannan ciniki da muka yi li akhudha jamalaka saboda na riki na kama raqumunka da uqiya guda kana tunanin cewa wannan ciniki da aka yi an dan shige ka yayi arha manzo Allah ya ce da shi to khudh jamalaka wa darahimaka fa huwa laka kama raqumun tafi da shi
kuma
kudin da aka baka rike shi naka ne eh an gane ku ma'aiki alaihi salatu wassalam wato yana irin wannan dama ya gwada waɗansu daga cikin sahabbai gulgudan biyayyar da suke mishi
na'am
kana yace dama an maka ne saboda a gwada ka da kudin da raqumin da karin da aka maka duka naka ne tafi lokacin da yazo shi gida Madina Jabir akwai dan amminsa da suka hadu da shi yace ya raqumin ka yace eh na saya manzo Allah shi ya ta mai fada yace ya za a yi ka sai da raqumin da ka san da shi kake zuwa ka dauko ruwa da shi kake ba ruwan garakenka zaka zo ka sai da shi yace to manzo Allah ne ya saya ya za a yi kuma da yaje shi sai ya dawo da dukiya Jabir yace bun gushe ba ina cin wannan dukiyar da na amsa daga na har na doki tsawon lokaci ina kashe wannan kudin saboda kudi ne mai albarka na'am mu ci gaba
wa nabi wa da radiyallahu anhu qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yabi'a hadirul libarin wa la tanajasu wa la yabi'a ar-rajulu ala bai'i akhihi wa la yakhdub ala khidmatihi wa la tas'alu al-mar'atu talaqa ukhtaha li takfi'a ma fi ina'iha
hadisi na gaba a cikin wannan babu wanda shine hadisi na karshe an amso shi daga Abi Huraira yardal Allah ta kara tabbata a gare shi Abu Huraira yace na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani an yabi a hadirul libadin wato wanda yake dan binni ya sayar da kadara ga wanda yake dan karkara ne ya saida wa dan karkara kadarar shi kana zauna a birni dan karkara ya burana ya ci wahala ya kawo kadarar shi ka amsa ka zaman to kai ne dillalin shi wannan mun karanta a baya hadisin nan ko dalilin da ya sa ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi hani akan saidawar wala tanajashu sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam yace kada ku yi cinikin zuri ciniki na zuri shi ma mun yi bayanin shi a karatu wanda ya gabata shine kadarar da ba za ta huce jaka 20 ba amma ka zura ta tafi hal 25 ku yi magamami da sobanka ya je shi kasuwa ya taya maka ita a matsayin shi ya zo shi ne yana son da kai kuma a'a magamami kuka yi da shi ka je kasuwa kaman bin san ka ba baka san ni baka amshi kadarar ta wannan salulan nawa ce ba da jika 30 ne kuma sallalahu ba za ta wuce jika 20 ba gamun haru ma ya ce nasi ya ta jika 22 ce albarka to malam ka sai da 23 in ce mishi albarka 24 ayi da albarka in ce a kai ciniki kawai 30 da na gaya maka hudan kalmu jadi yawa ne ce to nasi ya 25 ni ma ku ai nayi yi na in ce albarka ce to amshi tunda ba ka sai da ba kaga yanzu da kace mun jika 25 mutane suna ji ka taya 25 wani shi kuma salula ta mishi kaga in yazo ya amsa ya haka haka ya jujjuya farko abin da zai ce malam baka saida ta ba 25 lakin yanzu ce a ayo in zan saida ta aida tunda ja na saya wancan ai kana jin abin da ya ta ani da ayi dubara dai a saya mu 25 lakin illalumu in bada kaga yanzu tunda ja shi ya hau yanzu kai kuma buƙatar ka ta cika ko 25 lakin yayi ka ga cewa zai goce ta zakai ka kudin ka ce dan dai rabon ka ce kawai ka nuna dai wancan kawai shi da gaske yake shi ma ka ce da ka ga rabon wancan ce amma kuma Allah ya sa dai kai zaka siye ta to wannan bai halitta ba shine at-tanajush az-ziyadatu fi thamani sil'a liman la yuridu shira'aha li yuqi'a ghayrahu fiha wato yin kari a cikin kudin kadara ga wanda baya son ya siye ta saboda ya afkar da wani cikin ta an gane wala yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhihi sannan kuma baya halitta mutun ya siyar da kadara shi akan saidawar dan uwan shi ko mutun ya sayi kadara akan sai siyan dan uwan shi wannan duka mun yi bayani a baya shine kaje ka kuna ciniki da mutun salula ka taya jika 23 shi ya ce sai 23 da rabi tsakankanin ka da shi duka dala 100 wani yazo ya ce kai ni na sai ta 23 da rabin kawo ka kudin ka wannan bai halitta ba saboda dab ana dafa da kariya ciniki ne amma inda a ce kai ka ce ya bada jika 25 shi ya ce na siya jika 8 kaga yanzu ne babu zance wujuhul muqarana daga jika 8 da jika 25 wajen za ta ilimka ta gida 3 an gane kaga wannan ba lissahi ba ake to amma in ya zabanto tsakanin tsayayyar ba ta huce shi mai sallala ya ce ya rage wannan kudin ko shi mai sai ya ce ya cika to wannan shine baya halitta ko kuma mutun ya sayar da kadarar shi akan saidawar dan uwan shi so ban kasuwar ka yana suna ciniki da wani ka zo ka doki littafin umdatul akami kana haba mai gida ayi kokari a saya mu ita dala 80 na a'a kai dai ba da gomiya 9 yige ne wani mai sayar da littafi ce kai zo ba da dala 80 ce amshi je ka kawai shi wannan shi tsadar kaya gare shi wannan shi ma baya halitta saboda in dai har abin ya maka littafi na dala 80 dan gasa ya shi gomiya 9 ba za a ce ba an bugo ka littafin gomiya 9 dan an siya maka shi dala 80 ba za a ce ba hallo ka bugo wanda ya siya maka saboda duka tsayayyar ba ta ka karata kariya ba an gane da kyau wala yakhdub ala khidbati akhihi hakanan kuma baya halitta musulmi ya nemi aure akan nema auren dan uwan shi wani ya shiga wata yarinya ta yarda ya turo manyan shi shi ma ya yarda zai turo manyan shi wata kila magana ma har ta je gurin iyaye amma kuma kai ka shigo saboda kana da kuɗi ka nuna miki kace zamu je mu kwace maka ita yaro wannan shi ma bai halitta ba a musulunci saboda irin wannan yana jefar da gaba amma irin fi awwalil amr a farkon lamari kaga yarinya ta burge ka wata kila kotsewa ba ku yi ba da ita wani shi ma ya ganta ta burge shi ya je shi gurin ta wannan babu laifi amma irin yanayi ya zo shi karshe-karshen nan ta yarda da shi ya yarda da ita iyaye kowa daga ciki babanta ya ce babu matsala wannan ai wani dan gidan wani mutumin kirki ne iyayen shi ai ba su da matsala su ma a can da aka ce diyar wani ce suka ce a alhamdulillah an yi dace ana shirye-shiryen a zo a zauna a tattauna ne a kasa daki da saura kawai sai ka sayo kai ka zo ka yi raba garrama wannan shi ne bai dace ba an gane ko na'am wala tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha sannan kuma hakanan baya halitta mace ta nemi miji ya saki yar uwarta litakfa'a ma fi ina'iha saboda ta kulhi abin da yake cikin makayinta wannan baya halitta litakfi'a na'am litakfi'a saboda ta kulhi ma fi ina iha abin da yake cikin makayinta wato ana abin da yake nufi shine mutun ya tafi wajen wata bazawara ko wajen budurwa tace to ko ni indai kana so ka aure ni dole fa matarka ta gidanka ni ba mu jira ba da ita kaga ba sa ta bace kaga ni yanzu ina tiyalwa ne saboda Allah ya ce mun jira da tiyalwa ne ai ba zai yi ba in kana so na da gaske kina kaje ka cika ta gidan ta karu kace to matsala kace tsawon jigo za yi to na baya lita da halitta ba mace ta ga ya miji haka nan in kina son shi ki aure shi tare da wannan kishiyar
to za ta mara irin su ilama sharri ne ka san mu gida ba to ne kai mu gida in kana son aure
so ya gida wannan shi ba shi da matsala saboda ma'aiki alayhi salatu wassalam duka mata yan shi ba gida ba gida daya ba suke kowace ke wayanta da ba kowace gidanta da ba to wannan sharadin wannan babu laifi akai yana kai ya ce to tunda gida na yana da fadi da sa ka tanga ke a wancan bangaren ita a wancan bangaren kowa kowace ka hotta da ba an gane da kyau babu laifi ai irin wannan an gane da kyau to amma irin mace ta sharɗantawa mijinta hoto in dai zai aure ta dole ya saki ta gida wannan shine bai halitta ba li takfi amma fi ina iha saboda ta kulhi abin da yake cikin makayinta wato wannan saboda idan ya rabu da wacce le yanzu in ya aure ta ai shi zai dinga saduwa da ita ko saboda to abin da wacce likin take samu ce yanzu wannan zata amshi to wannan shi bai halitta ba an gane ko in zaki aure shi a matsayin shi ne ya zaman to mijin mace biyu ki aure shi amma ki shar'anta mishi cewa dole ho yana na a matsayin shi na mijin mace daya sai ya rabu da wacce dole dogan zai aure ki ki kawo mishi wadansu dalilan ki ai wance matalka wance ai wani lokaci ta zaji ma'aikiyata ba yayi ba mu jira yanzu da ita kaza 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 indai kana so na da gaske indai har da gaske sannan kake dole sai dai ka sake ta taje ta canta shiga sha'aninta muni kuma yin aure ka yaje kuma ai batan batkarkar ka zaki da gidan kuma da karshe ta zo ta ce Allah ta hawasa alhamdulillah illa indahu subhanahu wa ta'ala na'am.